magic fingers kick the underbill.
Ladies and gentlemen.
Exclusive from abimavibes.com.
Are you a fine ex? Check me calling me on cellular. Soon I did any aquina. I'm in the studio grinding all night. Sure if you let me from far away. Sure it's feeling me down from the other side. Hey you, can you feel me from the other side? Phone calling, girls calling. Baby mama says she wanna drama. Half a mile and KK na haka. Bagu, bagura, bagjada baya. The land is green, all we ever need is keep it real. But see when that a liar born in a such a chicken bite.
Da renta mata ke tafiye ta amushan kura ya wuce Allah ya isa kai in ka iya na iya a baka microphone in kudi kake bukata so ka samu don lallaba mu ake ta yi kamar labile idan ka zo da business mu ja labile jada baya ba tsoro bane bugun shiri na horo ne sulle kowe ta tsoro ne sallama muke sun boye
ba gudu ba tsoro daga nan har kudu ka iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu ba gudu ba tsoro daga nan a kudu in kin iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu ba gudu ba tsoro daga nan a kudu in ka iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu ba gudu ba tsoro daga nan a kudu in kin iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu
da jemina ana bina haka ma a kasina muni a Kano arewa kudu yamma gabar muni ko ina a jarida ana yi na ana jina cikin nasuwa da fahimta kullun ina cikin koyon sabbin dabaru don kare iyawa da basira na wuce wanda za su taba ni baya su gwada su gani ko za su rama ba gudu ba su roba ja da baya don haka zai jawo matuka asara I'm not running away I'm staying a day I'm facing my fears to do with it yeah just after it's ready to forever remain now I ain't obsessed about being its heir look at you puska da puska the zaki inside your ruga I'm always ready never cut off guard when I pull up on you with the whole squad I can sit here walking like a cop star. I'm attracted to genius, not stars. My scars are reminders that I'm a fighter and a survivor.
Ba gudu, ba tsoro daga nan har kudu. In ka iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu. Ba gudu, ba tsoro daga nan har kudu. In kin iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu. Ba gudu, ba tsoro daga nan har kudu. In ka iya na iya harkan ne yanzu sai da dubu. Ba gudu, ba tsoro daga nan har kudu.
Exclusive from abimavibes.com.